Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu kodayaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 8 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Sakataren harkokin wajen Amurka ya fara jerin shawarwari da jaman kasar Iraki a ziyarar wuri guda da kai Bagadaza. Wata tawagar ƴan gudun hijira su 45 sun isa Diklia a Turkiya, wata gajeruwar balaguro da suka yi daga sansanin Lesbos da suke a Girka. A Brazil kuma galibin wakilan majalisar ƙasar suna goyon bayan a tsige shugaba Dilma Rousseff.
To kanun labaran kenan, za a ji cewa ƙasar Chadi ta tura manzo na musamman zuwa ƙasar Kamaru kan batun yaƙi da Boko Haram. A Najeriya kuma kokari ake na mayar da waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa zuwa wuraren su na asali. Za kuma a ji cewa ana kan wani taro a nan Amurka kan bunƙasa yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin na Boko Haram ya ɗaiɗaita. Za kuma a ji irin shawarwarin da ake baiwa masu komawa garuruwan su da ada ke hannun Boko Haram ɗin. Idan mun kada Abuja, za a ji cece kucin da ya biyo bayan zargin hannun shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki cikin tabargazar kudin wato kundin boye dukiya na Panama. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Usman Kabara na tafa da shirin musulunci tushen rayuwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana inda lokaci, amma yanzu a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a yau Juma'a ya kaddamar da jerin zaman shawarwari da jami'an kasar Iraki a ziyarar wuri guda da ya kai Bagadaza domin gwada irin goyon bayan da Amurka take baiwa gwamnatin kasar yayin da take tunkarar matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma kalubale irin na siyasa. Hakika wannan mawuyacin lokaci ne a Iraki, inji Kerry dab da fara shawarwari da ministan harkokin wajen kasar Ibrahim Al-Ja'afari. Sakataren Kerry ya yi balaguro ne zuwa Iraki daga Bahrain a ziyarar da ba a ba da sanarwa a kai ba, wadda zai kasance ziyararsa ta farko zuwa Bagadaza tun shekara ta 2014. Hakanan babban jakadan na Amurka zai gana da Prime Minister kasar Haidar Al-Abadi da kuma Prime Minister yankin Kurdawa Nachrivan Barzani. Baya ga nuna goyon bayan Amurka ga gwamnatin kasar, hakanan ana sa ran Sakataren Kerry zai tattauna kan goyon bayan da rundunar taron dangi take baiwa yunkurin da jagorancin Iraki na samun nasara kan kungiyar ISIS, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka yake kaiwa yana zuwa ne a daidai lokacin da dakarun kasar suka yunkuro domin su sake kwato birnin Mosul da ke arewacin kasar, wadda ya fada hannun mayakan sakan na ISIS a shekara ta 2014. Wata tawagar ƴan gudun hijira su 45 ƴan ƙasar Pakistan sun isa Dikili a ƙasar Turkiya a wata gajeruwar balaguro da suka yi daga sansanin da suke a tsibirin Lesbos da ke ƙasar Girka. Wannan ko ya kasance ita ce tawaga ta biyu ta ƴan gudun hijira da za a ta sakayar su ƙarƙashin wata yarjejeniya da tarayyar Turai da Turkiya suka cimma, wacce ta janyo surutai. Wani jirgin fito na ƙasar Turkiya ne ya jigilar ƴan gudun hijirar yau Juma'a daga bisani, a yau ɗin aka kwaso wasu su 80. Jami'an kasar Girka suka ce babu ɗaya daga cikin waɗanda aka tura zuwa Turkiya wadda ya nemi mafaka a tarayyar Turai. Ranar Laraba jami'an ƙungiyar tarayyar Turan suka ce dukkan ƴan gudun hijira ko baƙin haure da za a kora za a ba su damar su nemi mafaka, idan aka ƙi za a ba su wasu kwanaki 5 su ɗaukaka magana idan ba su gamsu ba. A daidai lokacin da jirgin ɗaukar baƙin hauren yake shirin tashi, an kama wasu ƴan gwagwarmaya biyu bayan da suka faɗa cikin teku suka ɗaure kansu da sarƙar jirgin. A halin da ake ciki kuma Jamus ta sanar cewa yawan waɗanda suka nemi mafaka a ƙasar ya ragu sosai. Tsakanin watan Fabrairu da Maris, mutum 20,000 ne suka nemi mafaka, idan aka kwatanta da mutum 60,000 waɗanda suka nemi mafaka cikin watan Janairu. A Brazil, galibin wakilan majalisar ƙasar suna goyon bayan a tsige shugabar ƙasar Dilma Rousseff, duk da haka babu isassun wakilai da doka ta tanadar domin a gabatar da tuhuma a kanta a gaban majalisa. Wata jaridar kasar da ake kira Folha ta wallafa wani rahoto kan ra'ayin ƴan majalisar da aka dauka tsakanin 21 ga watan Maris zuwa jiya Alhamis, wanda ya nuna kashi 60 cikin 100 na ƴan majalisar suna goyon bayan a tsige shugaba Dilma. Sai dai yawan su bai kai a ci gaba da shirin tsige shugabar ba, kamar yadda wani da ake kira da Folha, wani kwararre wajen jin ra'ayoyin jama'a, yace wakilai 308 daga majalisar wakilai da ta dattije ne suka amince da shirin tsige shugabar, amma ana buƙatar wakilai 342 su amince tukun kamin a fara aiki kan wannan kuduri. Kuriyar ta nuna cewa kashi 21 cikin 100 na wakilan, wato kamar wakilai 108, suna goyon bayan shugaba Rousseff ta ci gaba da aikin ta. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Tonon silidi da ke dangantawa da bayanai da suka fito daga wani kamfani a kasar Panama ya ambaci sunayen mukarraban shugaban Rasha Vladimir Putin su da dama a kasidun kan harkokin kuɗi sun firgita duniya a makon nan, sai dai babu alamar fallasar ta damu jami'an gwamnati a Moscow. Da alamun al'ummar kasar sun miƙa wuya kai cewa waɗanda suke mulki za su tara dukiya. Bugu da ƙari, masu sharhi a Rasha suka ce babu wani abu daga cikin bayanan da suka danganta badakalar da shugaba Vladimir Putin a zaman ya aikata wani laifi. Amma Alexei Navalny, sananne ɗan ƙasar wanda ya shahara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, bai amince da wannan ra'ayi ba. A hira da Muryar Amurka, Alexei ya ce yana hasashen akwai abin da zai faru sakamakon wannan fallasa. Bayanan da aka kwarmato sun zama muhimman labarai a faɗin duniya, kuma tasirin haka ya fara bayyana. Domin sakamakon kasidun ne ma Prime Minister Iceland Sigmund Davíð ya yi murabus bayan da bayanai daga kasidun suka nuna cewa shi da uwar gidansa sun mallaki wani kamfani a tsibirin Virgin na Ingila wadda yake a asirce. Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya ce zai sauka daga kan mulki idan wa'adinsa na yanzu ya ƙare a shekaru huɗu masu zuwa. A shekara ta 2020 za a zaɓi sabon shugabani, kuma zan zama tsohon shugaba, in ji shugaba Bashir a hira da yi da tashar talabijin, wato tashar BBC jiya Alhamis. A hirar, shugaba Bashir ya ce aikinsa yana gajiyarwa, saboda haka ba zai sake takara a zaɓen ƙasar mai zuwa ba. Shugaba Bashir, ɗan shekaru 72 da haihuwa, yana daga cikin shugabannin Afirka da suka bi daɗewa a kan mulki. Yana mulki tun 1989, lokacin da ya zama shugaba bayan da ya jagoranci wani juyin mulki.
To, labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara daga ƙasar Kamaru, inda shugaban ƙasar Chad Idris Deby ya aika da manzo na musamman don jaddada muhimmancin haɗin kan ƙasar da ƙasar ta Kamaru game da yaƙi da Boko Haram, baya ga haɗin kan da ake da shi na yanki baki ɗaya. Awal Garba, gare ka.
Waɗannan kalamai ne da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya yi wa manzo na musamman daga ƙasar Chadi Lale Marhaba, wanda shugaban ƙasar na Chadi Idris Deby Itno ya aiko shi da wasiƙa ta musamman Muhammad Alim Burba Traye, wanda suka samu mintuna 60, wato kimanin awa ɗaya kenan, suna tattaunawa da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya kan irin yaƙin da ƙasashen biyu suke fama da shi da maharan Boko Haram. Ƙasar Chadi da ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun dunkule waje ɗaya domin haɗa ƙarfi da ƙarfe na yaƙan maharan na Boko Haram. Ƙasar Chad dai ta turo dakarun tsaronta guda 2,500 kan iyakar ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin yaƙan ‘yan ta’addan Boko Haram. Ita ma ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta jibge dakarun tsaronta sama da 5,000 ne a jihar Arewa mai nisa can kan iyakar ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar Chad domin kakkaɓe ‘yan ta’addan Boko Haram a wannan ɓangaren. Muhammad Alim Burba Traye da yake yi wa manema labarai jawabi a don gwamnatin kasar Yaounde ya ce,
dans le cadre de lien qui existe, de lien très fort qui existe entre le Tchad et le Cameroun,
wannan ziyara dai da na kawo ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru zai ƙara danƙon zumunci, kuma mun tattauna kan yaƙin da muke yi da maharan nan na Boko Haram. Kana, muna buƙatan cewa zaman lafiya zai wanzu a tsakanin ƙasashen namu guda biyu, kasancewa muna da zamantakewa a tsakaninmu, manzon na musamman ya sake cewa.
C'est un message à très renforcement en majuscule
Zan kai sakon shugaban kasar jamhuriyar Kamarun Musa Biya ga shugaban kasar Chadi kuma za mu cimma burinmu nan ba da jumawa ba. Ko da yake wannan yaki da muke yi da ƴan tsageren Boko Haram mun gama da su. Kan haka ne na tuntubi Mamuda Lamiru Damsa a matsayinsa na kungiyar masu sanya idanu akan yakin da ake yi da ƴan kungiyar ta Boko Haram. Ga abin da ya ce mini,
insha Allah manzon da anka tura kasar Kamaru ya dace da hakan saboda al'amura suna tafiya yadda ya kamata, kuma akwai haɗin kai tsakanin kasashe guda hudu da suke yaki da Boko Haram, kamar kasar Kamaru, Chad, Niger da Nigeria. Kuma alhamdulillah an samu shi gaba kwarai da gaskiye bisa yakin da ake yi da miyagun mutanen da muke karawa da su.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba. To kan wannan batu na wato yaki da Boko Haram, wato Najeriya kokari take ta zaunar da waɗanda suka guje daga wuraren su saboda wannan batu na wato rigimar Boko Haram da ta daidaita su. Da haka bari mu kada Kano inda Mahmud Kwari zai gabatar mana da wannan rahoton.
Wani rahoto da ayarin ƙwararru ƙarƙashin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan al'amuran da suka shafi makomar 'yan gudun hijira Dr. Maryam Mesha ya fitar a makon jiya ya nuna cewa rikicin mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya sababa asarar dukiya ta dala biliyan 9 baya ga salwanta rayukan dubban mutane cikin shekaru 5 da suka shuɗe. Rahoton ya ce yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan 2 suna sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban bayan da mayakan Boko Haram suka tarwatsa su, kuma ana buƙatar kimanin dala biliyan 6 domin farfaɗo da rayuwarsu cikin shekaru 4 masu zuwa a fannonin kiwon lafiya da ilimi da aikin noma da kuma sha'anin kasuwanci. Tun da masana suka fara tsokaci dangane da wannan yunkuri, Aminu Buba Dibal shine manaja mai kula da shiyar arewa maso yamma na shirin wanzar da zaman lafiya da sulhunta jama'a a Najeriya da ake lakabi da NSRP wanda ke karkashin hukumar DFID ta kasar Burtaniya.
Shi kokarin da za a tsara shi yadda za a tallafa wa mutanen nan ya samu su shugabannin jama'a da kungiyoyi daga wannan wajajen a zanna tare da su a tantance menene matsalolin da suke ƙasa, me suke gani ya kamata a yi.
Dangane da matakan da ya kamata hukumomin Najeriya su ɗauka bayan sake gina garuruwan da Boko Haram ɗin suka tarwatsa kuwa, Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya na cewa,
lalle tunda har yanzu akwai ɗaiɗaiku dole lalle sai an ɗauki mataki na tsare waɗannan bayin Allah wanda ake tunanin za a maida su guraben zaman su na da, saboda in ba haka ba gaskiya za a iya samun matsala. Saboda kamar kwanaki can ya jihar Yobe kaga wannan irin camp din aka je aka same su aka tarwatsa su aka kakkashe wasu daga ciki haka.
Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya kenan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari. Kan wannan batu dai ake wani babban taro a nan Amurka don duba yadda za a bunƙasa wannan yanki da rikicin Boko Haram ya daidaita, wato yankin arewa maso gabashin Najeriya. Abokin aikinmu Mahmud Lalo na wurin wannan taron kuma ya bayyana ma Ladin Ibrahim Ayawa, shi ma abokin aikinmu, game da halin da ake ciki a wannan taron.
Yanzu da aka fara wannan taro a safiya ɗin nan a Amurka kenan, an gabatar da wato mukaloli da dama, inda wato akwai wani babban jami'i kuma kwararre a wannan ita jami'a da ake kira Polytech wanda ke gaba-gaba a wajen shirya wannan taro. Ya gabatar da mukala kan yadda za a amfani da masana'antu a haɗa kai a samar da ayyukan yi a bunƙasa tattalin arzikin arewacin Najeriya, a kuma samawa da matasa ayyukan yi. Baya ga shi akwai wato commissioner tsare-tsare da shirya kasafin kuɗi ta jihar Kano, Aisha M. Bello, ita ma ta gabatar da mukalarta inda ta yi bayani akan yadda za a amfani da kasafin kuɗin jihar wanda ya haura wato naira biliyan 200, ta yadda za a farfaɗo da masana'antu a samar da matasa aiki. Akwai ƙwararru da masana da dama da aka gayyata, ciki har da Farfesa Tahir Jega, wato tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya wanda yake nan jami'ar Amurka kuma malami ne a wato jami'ar Bayero University, inda shi ma zai gabatar da tashi makalar. Yake dai ladan yanzu ne gari ya waye, akwai makaloli da dama da za a gabatar, amma idan wannan lokaci da muke magana da kai waɗanda aka gabatar kenan.
To Lalo, mai saurare zai yi mamakin cewa ana batun bunƙasa ko kuma gina arewacin Najeriya, amma kuma sai gashi a nan Amurka ake gudanar taron. Ko daga cikin mukalolin da aka gabatar akwai wanda ya bayanin dalilin da yasa, ko kuma ka tuntubi wanda ya shirya wannan, dalilin da yasa ya shirya wannan taro a nan Amurka maimakon a can arewacin Najeriya?
Yanzuwa yanzu waɗanda su gabatar da mukalolin su ba wanda ya yi bayanin dalilin da yasa aka shirya wannan taro a nan Amurka, ganin cewa kuma matsalolin da ke tattauna a kai ba a nan Amurka suke ba, a can Najeriya suke, kuma a arewacin ƙasar. Amma dai wani abu da lura da shi shi ne an gayyato kusan waɗanda suke da rawar da za su taka a gani wato a wannan taro, waɗanda ake tunanin wataƙila ko kuma wani Allah za su iya ɗaukan bayanai ko kuma su ƙaru da irin abubuwan da za a tattauna a kai, su koma can gida su wato aiwatar da waɗannan tsare-tsare da aka tattauna a wannan taro.
Shin waɗanda ake wannan taron domin su wato ‘yan arewacin Najeriya sun halarci wannan taron yanda zai cancance bu a ce lallai ana yi ne domin su?
Taro lallai kamar yadda na fara maka bayani tun a farko, akwai ita kwamishinar wato tsare-tsare da shiga kasafin kuɗi ta Kano, a Hajiya Aisha M. Bello, wacce na ce maka da dama ta gabatar da mukalarta. Sannan akwai shi kanshi wato mataimakin gwamnan jihar Kano Hafiz Abubakar, wanda kuma shi ne yake riƙe da mukamin kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar ta Kano. Shi ma nan gaba kaɗan ake sa ran zai gabatar da wato mukalarsa. Baya ga shi akwai wani masani Kole Shetima wanda ya fito daga cibiyar nan ta MacArthur Foundation, shi ma zai gabatar da mukalarsa. Sannan akwai Muhammad Sagaki, shi ma zai gabatar da mukala kan wanda ya mata take da mafita, wato kan yadda za a bunƙasa fannin ilimi, a samar da ayyukan yi ga matasa, da yadda kuma za a shirya wasu tsare-tsaren da za su iya samar da cigaba a yankin na arewaci. To kusan za a iya cewa dai gaskiya akwai mutane da dama da suka shafi wannan yanki da ake taro a kansa a Najeriya.
To a cikin mukalin da aka gabatar waɗanda ka saurara kawo yanzu, shin sun yi bayanin yadda wannan taron zai tasiri ga ‘yan arewa ko kuma arewacin Najeriya?
Ladan kamar da farko shi Paul Libet da na muka bayani a kansa da farko ya nuna cewa lallai idan aka bi matakan da aka yi tattauna a kai a nan wannan taro, aka duba yadda Najeriya take da sauran ƙasashe da suka fara tashi tun a lokacin da kenan suka wuce su suka musu kuntunkau, lallai aka bi matakan da waɗannan ƙasashe suka bi za a iya samu da cigaba. Ya ɗauko misali ma da ƙasar Malaysia, wacce kusan za a ce Najeriya ma ta fi da tasiri a da, amma yanzu kuma gashi ta wuce Najeriya. Sannan ita ma kanta wato kwamishinar tsare-tsare da tsara kasafin kuɗi ta jihar Kano wato Aisha M. Bello, ita ma ta faɗi yadda wato kasafin kuɗin wannan shekara da na gaya maka ya haura naira biliyan 200 zai yi tasiri idan aka yi amfani, aka yi ƙoƙari, aka aiwatar da shi yadda ya kamata, da kuma irin wato hoɓɓasan ko kuma in ce yunkurin da suka cewa lallai sun aiwatar da abubuwan da suka tsara za su gabatar a wannan shekara na wannan kasafi.
Abokan aikinmu Mahmud Lalo da Ladan Ibrahim Ayawa kan taron da ake yi na bunƙasa arewacin Najeriya, musamman ma yankin da Boko Haram ko ‘yan Boko Haram suka ɗaiɗaita don a samu zaman lafiya da ci gaba. To bari mu kaɗa Abuja, inda taɓargazar kundin ɓoye dukiya na Panama ke neman ƙara tayar da ƙura ma shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki. Nasiru Adamun Yatakaya, gare ka.
Batun shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki shi ne kan gaba da za a iya cewa a yanzu jami'in siyasar Najeriya mafi girman mukami da ke fuskantar tuhumar rashin bayyana kadarori a bayanan da ke gaban kotun da'ar ma'aikata wato Court of Conduct. Wannan dai bai kai ga fara batun zargin ci gaba da karɓar albashin watanni bayan sauka daga gwamnan Kwara ba, da sabuwar maganar nan ta kwamitin Panama Papers. Shin wannan zai kai ga murabus ɗin Sarakin ga magoya bayansa a majalisar da suka haɗa da kusan duk NPDP da akasarin NAPC? Na cewa ko hakan zai faru ba dai ta hanyar ƙuri'a tsigewa ba, kuma ko Sarakin ya ga tsanantar lamarin shi zai canko wanda zai maye gurbinsa, kuma ba lalle ne ya zama ma ɗan APC ba. Sanata Isa Hamma mai sauna kan gaba masu mara bayan.
Ai yau ba don ya zama sanar president ba wanda zai magana da shi, banda Tinubu babu wani a APC wanda ya aiki wa APC kamar Bukola Saraki. Shi yaje ya taro kudin da aka yi amfani da shi aka ci zabe. Kuma kowa ya san dangantakansa da shugaban kasa, babu inda shugaban kasa yaje campaign kasar waje ko kuma inda aka je neman support a kasar waje da ba a je da shi ba. Kuma ya zan cewa duk lokacin da APDP din nan suka sa shugaban kasa a gaba, wannan sarakin nan da ake gani shi ya tsaya masa a duk kotun da aka yi. Kuma duka Bukola Saraki shi ya biya wannan kudin da aka yi wannan abu. Kuma Bukola Saraki nan da ake magana shi ne ya fitar da gwamnoni biyar daga PDP ya mayar da su APC. Kwara bata taba yin opposition ba, shi ya kawo gwamnansa ya dawo da shi, yana PDP ya dawo da shi APC. Kowa ya sani, duniya tana kallo.
Ana ta bangaren hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC ta ce ba maganar mukamin siyasa ko wani mai gurbi ke gabanta ba, amma za ta tabbatar ta tsaya kan shari'a kotuna don samun hukunta masu laifin. Baba Muhammad Azare shine mai taimaka shugaban EFCC kan watsa labaru.
To abinda ake magana ga tun kotuna na musamman wajen hukunta irin waɗannan masu aikata laifuffuka na da suka shafi bangaren hukumar EFCC shine saboda yawan matsalolin da muke da shi wajen tafiyar da irin waɗannan cases din a kotuna. Alhamdulillah kotuna suna iya bakin kokarin su, suna bamu haɗin kai wajen tafiyar da irin waɗannan ƙararraki a kotunan su. To amma samar da waɗannan kotuna na musamman zai taimaka wa hukumar wajen ƙara samun nasarar tafiyar da irin waɗannan wato ayyukan. Kaga ma'ana alƙali zai samu aikin kawai aikin da zai yi kenan na wannan ƙarar da aka kai mishi daga nan. Amma yanzu za ka ga bayan yana yin wani da makabantansu, saboda haka sai ka ga abubuwan suna samun kamar tsaiko. Shi yasa jama'a suke ganin cewar kamar abu yana dadewa a kotu da makabantansu.
Ga dai zargi iri-iri kan jami'an siyasa, sojoji da ma'aikatan gwamnati, ga kuma tsarin bada beli da zargin bada cin hanci kan hanci. Ga gajiyawar talakawa wajen jiran ranar da fetur wutar lantarki da na kashewa aljihu za su inganta. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jidilal wal ikrami.
Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata, idan ba a manta ba, mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos, wanda yake magana akan almajiranci a wannan zamani. To ba za mu samu ci gaba a wannan makon ba, sai wani makon za a ji ci gaban hirar. Dalili kuwa, a ranar Asabar din wancan mako da ya gabata, aka bude wata katafariyar cibiyar addinin Islama da masallaci a unguwar Lanham da ke jihar Maryland a nan Amurka. Ina shiga cikin masallacin sai na iske shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan tare da dimbin jama'a yana karatun Alkur'ani kamar haka: Turkish American Culture and Civilization Center, wato cibiyar musayar ra'ayi da al'adu ta Turkawa da Amurkawa, wanda wannan waje ya tabbata ne tare da taimakon kungiyoyin musulmai da dama a duniya da kuma haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin addini ta Turkiya. Wannan waje an gina masallaci babba a cikin sa, an gina gidajen saukar baki, an gina wajen wasannin motsa jiki, haka kuma akwai wuraren ninkaya wato swimming pool, akwai islamiya ta yara da manya, haka kuma akwai ɗakin karatu, sannan akwai ɗakin tarihi. Haka zalika akwai wajen cin abinci da wajen shakatawa, har ma da shagon siye da sayarwa na kayayyakin masarufi na zamani ne da kullum. To bayan shugaban ya fito daga cikin masallacin ne kuma ya shiga jawabi a lokacin da yake kaddamar da wannan cibiya da aka gina a Maryland din.
Dunyada ve Amerikada ne yazık ki Müslümanlara karşı
musulmi na fuskantar matsalar tsangwama a kullum, ba ma a nan Amurka kadai ba, a duk faɗin duniya, saboda ta'addancin da ke faruwa a duniya.
İşte onun için bu merkez büyük önem taşıyor.
Yasa na yi imanin wannan cibiya za ta taka rawar gani sosai matuƙa.
Ve Amerika'da yaşayan her Müslümanın,
ina sane da cewa tun bayan da aka kai harin nan na watan Satumba da ake kira 9/11 a nan Amurka, to an sami rashin jituwa sosai game da al'amura daban-daban na al'ummar musulmai.
Her zaman ifade ediyorum. Terörizmin dini, milliyeti,
watakila kun sha jin kalmomi na game da ta'addanci a duniya, wanda nake bayyana cewa shi ta'addanci ba zai taba yiwa a ce yana da wani addini ba, ko kuma yana da wata ƙasa ko kuma wasu jinsin al'umma ko kuma ƙabila dan ta'adda sunan shi dan ta'adda
terrorist insanlığa karşı işlediği suçlar sebebiyle
muna kiran mutum dan ta'adda ne idan ya aikata wata ta'asar da ya kamata a kira shi da dan ta'adda
11 Eylül'de bir avuç teröristin Amerika'ya yaşattığı acı
saboda haka ba abun amincewa bane a ce an gallazawa musulmi a duniya da sunan wasu sun aikata wani laifi a ce su kuma za su dauki alhaki ko kuma zanubin wannan laifi da wa'ancan bata garin suka aikata kulura ta'addancin da ke tafiya a duniya kamar irin wanda aka kai a Brussels da Paris yana faruwa kullum a Turkiya da Pakistan
terrore verdiğimiz kurban
zuwa yanzu a kasar mu ta Turkiya mun rasa mayaka sojojin mu akalla guda 40,000 duk a garin yaki da ta'addanci da muke fafutukari da magance
40,000 buldum
wannan shine jawabin shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan bayan an idar da sallar azhar sai kuma na dawo cikin harabar cibiyar domin jin ra'ayoyin al'umma da suka halarci wannan bude taro yasin dai ba amurke ne dan asalin turkiya
we are very happy with it and we are very happy with how the people have approached us and supported us we feel a part of the community we are muslim and we are american
muna mutaka alfahari da wannan waje muna jin daɗi yadda mutane suka ba mu goyon baya mu ma kanmu mun ji a jikin mu cewa muna ɗaya daga ciki ko kuma wani bangare na wannan al'umma ta wannan jiha da suka bamu wannan dama yana iya yiwuwa mu kasance mun kullo ne daga kasashen Afirka kasashen Asiya gabas ta tsakiya Amurka da dai sauransu amma muhimmin abu shine dukkan mu Amurkawa ne basam dan asalin Misir ne
I'm very happy to see this new center
na yi farin cikin ganin wannan cibiya za ta haɗa kan musulmai daga sassa daban-daban na duniya sannan kuma cibiyar za ta kasance wata mahaɗa da za ta kawo fahimta tsakanin musulmi da waɗanda ba Amurka da makamantansu. Dani kuma wani matashi ne dan shekaru 19 da na iske a wajen inda yake cewa.
I feel like it's a great opportunity for the community to come together as a large especially for the kids in the area.
Wannan ba karamar dama bane ga al'umma musamman ma yara da mu matasa. Yara na buƙatar inda za su yi tsalle-tsalle da wasanninsu. A lokaci ɗaya kuma su samu wurin da za su yi bauta tare da tudanya mai amfani a tsakaninsu. Wannan dama ce ga dukkanin bangarorin mu. Shi kuma Amin dan shekaru 23 sai ya
It's a beautiful place, just building on what Donnie said. It's also just nice to see people from all different backgrounds, ethnically, culturally.
Wannan kyakkyawan waje ne mutuka kamar yadda abokina Dani ya faɗa. Wajen zai haɗa mutane da jinsuna daban-daban daga ko'ina a duniya don fahimtar al'adu da ɗabi'u irin
musulmi. Opportunity to show some of the more beautiful aspects of Islamic culture and heritage right in the heart of the DC area.
Baiwar Allah ila ita kuma sai tace
well it's amazing it's welcoming it's very big
wannan abun burgewa ne kwarai da gaske sannan abun maraba ne babba
I think they will be proud in the future
sannan anan gaba al'umma za su yi alfahari da samun waje kamar haka Mika ba Amerika ne ba karfata ya ci gaba da cewa
I feel great about it I think this is a great opportunity for the community
na ji daɗi matuƙa sosai kasancewar wannan wata dama ce ga al'umma
I see this place is growing
kuma wannan wuri zai bunƙasa nan gaba sosai
in his community.
Duka-duka a nan shirin ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji ci gaban hirar Dr. Alhassan Sa'id Adam na garin Jos game da almajiranci. Ciyo Bahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.
To a gaida Usmana yanzu kuma ga sahabu Iman Aliyu ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a yau Juma'a ya kaddamar da jerin zaman shawarwari da jami'an Iraki a ziyarar wuni guda da ya kai Bagadaza domin gwada irin goyon bayan da Amurka take baiwa gwamnatin kasar yayin da take tunkara matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma kalubale na siyasa. Wata tawagar ƴan gudun hijira su 45 ƴan asalin Pakistan sun isa dikili a Turkiya a wata gajeruwar balaguro daga sansanin da suke a tsibirin Lesbos da ke girka.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ita ni gabatarwa da Julius Christian wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma anjima.